أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعده إن شاء الله وقراتم ونوان لتافي نميمية wanda muke cikin wannan kasida ta biyu ra'iya za mu dora daga inda muka tsaya a baiti daya na baya da muka kwana a Shehu Tijjani Usman yana ce mana ataitum bi baitil haqqi baiti majazihi bihi zurtumuhu za'iran wa mazuru ataitum bi baitil haqqi kun zo daki bi baitul haqqi kun taho ataitum kun taho bi baitul haqqi tare da daki na gaskiya baita majazihi kun zo zuwa ga bai daki wanda yake majazi bihi zurtumu bihi da wannan daki na gaskiya na hakikanin dakin Allah zurtumu huka zurci shi wannan daki na majazi za'irun wa mazuru za'irun ya zo ziyara wa mazuru kuma shi ma abin ziyarta ne shine Shehu Rabbiyallahu ta'ala yace wa ahramtumu bil hajji wa ramzu darrahuma siwa hu fa ihramun liza kayshiru wa ahramtumu bil hajji wa ramzu darrahuma siwa hu fa ihramun liza kayshiru Shehu radiyallahu ta'ala anhu yace wa ahramtumu bil hajji kun yi harama da aikin haji shine wa ahramtumu bil hajji kun yi harama da aikin haji war ramzu amma ramzi alama da ake nufi da harama ta haji in ka zo aikin haji zaka cire kayayyakinka na gida ka sa wasu kaya na musamman wanda ba su ka saba sawa yau da gobe ba da sarki da basarake da mai kudi da talaka duka kaya iri guda za a sa to me wannan abun yake nufi in kuka je aikin haji da kai da shugabanka da kai da shehinka da kai da malaminka da kai da sarkin garin ku duk kaya iri ɗaya kuka sa me ake haka yake nufi shine abin da yake so ka gane wa ahramtumu bil hajji kun yi harama da aikin haji war ramzu abin da ake nuni ga wannan haramar aikin haji darhuma siwahu shine ka jefar da duk abin da ba Allah ba shi yake nufi da harama ta aikin haji saboda me fa ihramu shi harama da aikin haji lizaka ga wannan abin ne yushiru yake yin nuni saboda ni in ka zo aikin haji za a ce baka sa zobe ba zobe ma cire shi ba za ka sa hula ba ita ma cire ta baka sa kayan da ke din kikken kaya ba shi ma cire shi to me wannan yake nufi yana nufin ka jefar da duk wani abin da ba Allah ba shine wa ahramtumu bil haji kun yi harama da aikin haji war ramzu abinda ake nuni da wannan aikin hajin ko kuma abinda ake nuni da wannan haramin da kuka sa darhuma siyahu shine ku jefar da duk abinda ba Allah ba fa ihramu li zaka yashiru to harami wannan abun yake nuni zuwa gare shi yace sa'aitun wa qabla sa'i duftum bihi wa masayu illa shis sifati yaduru sa'aitun wa qabla as-sa'i duftum bihi wa mas'ayu illa fi sifati yaduru yace sa'aitu yace ya ku yan uwa da kuka je aikin haji sa'aitu kun yi sa'i wa qabla as-sa'i kafin ku yi wannan sa'ayin duftum bihi duftum kun yi dawafi bihi da shi Shehu Ibrahim radiyallahu anhu shine duftum kun kewaya bihi da shi wa mas'ayu amma fa sa'ayi bai kasance ba illa fi sifati yaduru illa yaduru sai wanda yake kikkewayawa fi sifati a cikin sifofin Allah sa'ayin da kaje kai abin da yake nuna maka ba kai sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ba to wannan sa'ayin hakikanin sa'ayi shine kai sa'ayi tsakanin sifofin Allah kai sa'ayi tsakanin sifofin Allah shine ka kikkewaya cikin sifofin Allah cewa Allah mai ji ne Allah mai gani ne Allah mai iko ne to wannan aikin da ake yin sa aikace a zahiri da ake yi to wata alama ce ta cewa yayi tasiri a zuciyarka hakikanin sai shine ka kewaye a cikin sufofin Allah haka harami da kasa harami abinda ake nuna maka cewa ka jefar da duk wanda ba Allah ba sa'ayi da kake kuma ana nuna maka ne inna fi karki samawati wal ardi waqtilafil lail wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard to asalin sa'i shine kai sa'i cikin safofin Allah kai tafakkuri a cikin lamarin Allah Allah shine mai kaza Allah shine mai kaza saboda haka in ka zo kai aikin haji babbar natijar da ake so aikin haji ya gadar maka da rike Allah ka jefar da duk wanda ba Allah ba in kai sa'i tsakanin Safa da Marwa abinda ake so sa'i ya gadar maka cewa ka samu tafakkuri a cikin sufofin Allah wannan ibada ta sahiri ake yin ta amma ana so ta yi tasiri a zuciyarka wajen ka rika kewayawa cikin sufofin Allah kana tunani kana tafakkuri a cikin lamarin Allah shine sa'itum wa qabla sa'i sa'itum kun yi sa'i wa qabla sa'i kafin sa'i tsaftum bihi kun kewaya bihi da shi bihi tare da shi ne wa masa'i amma fa babu wani abin da ake nufi da sa'i na hakika illa fi safati duru illa ya duru sai dai kikkewayawa fi safati cikin sufofin Allah wannan sa'i na zahiri sa'i na batini kuma kai tafakkuri a cikin sufofin Allah wa amnaitumu qabla wa amnaitumu fahawal muna'in fahimtumu wa irfatuhu gumun ladaika kasiru wa amnaitumu fahawal muna'in fahimtumu wa irfanuhu gumun ladaika kasiru wa amnaitumu kun je mina shine wa amnaitumu kun je mina gurin da ake kiransa mina fahawal muna to ai asalin abin da ake buri da zuwa wannan minan da kai dama abin lakin da mina ai daga muna ne daga buri ne to wa amnaitumu kun je mina fahawal muna to abin da ake nishi in fahimtum in kun fahimta da zuwa wannan aikin minan wa irfanuhu sanin abin da ake nufi da asalin burin abin da ake so ka cimma a wajen wannan aikin haji shine wa irfatuhu sanin wannan abin gummun wata iyar ganima ne ladaika a gurin ka kasiru mai yawa ibada bayan kai ta zahirance to kai tafakkurin ma'anar ta kuma a badini to wannan abin ba karamar ganima bane a gurin ka shine wa amnaitumu kun je mina fahawal muna shine asalin abin da ake buri in fahimtumu in kun fahimta wa irfatuhu sanansa kuma gumbul ladaika ganima ne gare ka kasiru mai yawa fati arafatul wasli min qabli mash'arin fa ish'aru ayatis sifati muniru fati arafatul wasli min qabli mash'arin fa ish'aru ayatis sifati muniru fati arafatul wasli to kuma fa ga arafa alwasli ta saduwa da Allah dama abin da ake nufi da arfa shine ai kamar sanayya ko arfa daga irfani ne ai sani to fati arafatul wasli to ga kun je arfa wanda kuma arfan nan arafatul wasli ne sani ne na saduwa min qabl mash'arin kafin ku je mash'aril harami fa ish'aru ayati sifati to fa ish'aru ayati sifati sanin ayoyi na sifra Allah muniru shine abin da ke haskawa kaje arfa to asalin abin da ake nema da kai sanin Allah kaje mash'arul haram babban abin da ake so da kai ka san ayoyin sufofin Allah shine fati arafatul wasli fati arafatul wasli wannan arfa ce ta saduwa min qabli mash'arin kafin ku je mash'aril haram fa ish'aru amma asalin abin da ake nufi da mash'aril haram fa ish'aru ayatis sifati shine ka san asalin ayoyin sufofin Allah muniru wanda suke masu haske wannan yana gaya maka cewa duk wata ibada akwai zahirinta akwai badininta famuzdalifatin faz dalif minhu innahu bisabbikuhu lil arifina yashiru famuzdalifatin faz dalif minhu innahu bai safki huhulul arishina ya shiyu to zai dawo kan yabo da yake fa muzdalifatin kun je gurin da ake kiran sa muzdalifa fastalaf minhu kusanta minhu ga shehu ibrahim fa muzdalifatin kun je gurin da ake kiran sa muzdalifa shine muzdalifa fastalif minhu to kusanta ka kusanci minhu shehu ibrahim innahu haqiqa kusanta shehu ibrahim innahu ko kuma shi shehu ibrahim radiyallahu ta'ala bi sabiqil arishina yashiru yana maka alama ne bashiru mai albashir ne bi sabiqil arishina da rigayen dukkanin wasu arifai mana kusantar shehu ibrahim yana maka bushara ne da cewa zaka kere manya-manyan arifai shine fa muzdalifatin kun je gurin da ake kira sa muzdalifa fastalif minhu ku kusanci shehu ibrahim innahu haqiqa kusanta shehu ibrahim bashiru abu ne da zai maka bushara bi sabiqil arifi na cewa zaka rigayi manya-manyan arifai yace mi faramir hasa tarmihi siwa hufa indaza to haqiqahu wal waslu minhu yashi yasiru yace faramiyul hasa tarmi siwahu fa indaza tuhaqiquhu wal wasl minhu yasiru faramiyul hasa jifa da tsakankwani shine jifan shedan da za a yi tarmi siwahu abinda ake nufi da ramiyul hasa shine tarmi siwahu ka jefar da dukkan wanda ba Allah ba ko kuma tunda yana cikin magana cikin yabo faramiyul hasa jifa tsakankwan nan da kai abinda yake nufi tarmi siwahu ka jefar da dukkanin wani wanda ba wajen Allah zai kai ka ba mana ka jefar da kowa ka kama shehin ka wanda zai kai ka gurin Allah tunda ka dauki dutse ka jefa to asalin abin da yake da wannan jifan ka jefar da duk wanda ba Allah ba mana ka jefar da kowa ka kama shehin ka wanda shine zai dauke kai kai ka gurin Allah fa inda za to a haka ne fa inda za lokacin da ka jefar da kowa ka kama shehin ka wanda zai kai ka zuwa ga Allah shine fa inda za a wannan lokacin ne to haqiqahu zaka tabbatar da to haqiqahu zaka samu ilimi na haqiqa wal wasl minhu saduwa da wannan shehin naka yasiru zai zama maka abu mai sauki ko kuma to haqiqahu zaka samu ilimi na haqiqa zaka samu anan ne zaka samu sanin Allah na gaskiya wal wasl minhu saduwa da Allah kuma yasiru sai maka sauki lokacin da ka jefar da kowa ka kama shehin ka wanda zai kai ka gurin Allah to anan zaka samu saduwa da Allah din cikin sauki saboda ba su misali suna misali suna cewa ita tarika kamar jirgi ce lokacin da ka shiga jirgi aka rufe ba ranar ba kuma ba za ka ce kuma ba a tsaya ka sauka ba saboda mai jirgin nan shi zai kai kai da zaka je ko makaranta ce ka shiga ai sai ka gama in kuka fita ba ka gama ba to kaga ba ka da certificate to shi ma shehi haka ne shehin da ka dauka zai kai ka gurin Allah to ka jefar da kowa ka kama shi to rike shi kadai shine zai tabbatar maka da saduwa da Allah shine faramiyul hasa jifa da tsakankwanin aikin haji tarmi siwahu shine ka jefar da duk wanda ba shehin ka ba fa inda za lokacin da ka jefar da kowa ka kama shehin ka wanda zai kai ka gurin Allah to haqiqahu zaka tabbatar da sanin Allah wal wasl minhu saduwa da Allah kuma yasiru zai zama maka cikin sauki fa zabhul hadaya tilka zabhu nufusikum ila waslihi fal amyu qada basiru fa zabhul hadaya tilka zabhu nufusikum ila waslihi fal umya qada basiru fa zabhul hadaya lokacin da kaje kai aikin haji zaka yanka hadayarka shine fasabul hadaya yanka hadayar da kai aikin haji me yanka hadayar nan yake gaya maka tilka zabhu nufusiku wannan abin yana nuna maka cewa zaka yanka rayukanku ne zabhu nufusiku shine zaku yanka rayukanku ila waslihi wanda wannan rayukan su suke hana ka sadu da Allah ko kuma ila waslihi wanda wannan nafsun naka ita ce take hana ka sadu da shehinka fala umiya qada basiru shi mutumin da yake gani kada shi yake jagorantar al'umma mutanen da suke makafi a matsayinka na muridi kai makaho ne sheyinka shine mai gani to shine zai tsare da kai daga lokacin da kuma kanna cewa ba za ka bi sheyinka ba to a lokacin zaka kasa sanin gabas ka kasa sanin yamma ka rasa yadda zaka je kuma an samu mutane dewa an samu mutane dewa da suka fita a cikin tarbiyyar shehunnai karshe su tabadan badama a duhu saboda ka fazabu la hadaya yanka hadayar da kai a aikin haji tilka zabhu nufusikum wannan shi ake nuna maka cewa zaka za ku yanka rayukanku ne ila waslihi saboda ku samu saduwa zuwa ga shehinka ya ake nufi da yanka rai ka yanka nafsunka shine ka watsar da dukkan ra'ayinka ka kama ra'ayin shehinka ne shehinka yace ga yadda za a yi to shikenan sai ka aje naka sai ka kama naka wannan shine ke nuna cewa kayan karanka eh shine fal umya qada basiru basiru mutumin da yake gani qadal umya shine yake jagorantar makafi eh ko a tafsirin wannan ayar a wanda Allah yake cewa faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum ai akwai da yawa wanda suke ganin cewa faqtulu anfusakum ko kashe kawunan ku ba ana nufin ka dauke takobi ka sare wuyanka bane faqtulu anfusakum a nafsun zaka kashe ran naka zaka kashe ra'ayinka zaka ajiye ka bi wanda aka tsara ma shine faqtulu anfusakum akwai malaman da suka fahimci haka abin da san ci akwai malaman ba wai duka ba akwai malaman da suka fahimci cewa faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum mana faqtulu anfusakum ku kashe rayukanku nafsun ka zaka kashe ra'ayoyinka da kake da su da abubuwan da ka sa a gaba da fahimtar ka zaka ajiye ka bi abin da Allah ya tsara maka shine faqatul anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum lokacin da ka ajiye gaba ɗaya ra'ayinka ka ajiye nafsunka ka ba abin da Allah ya tsara maka to zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan abin shehu maka alkai da wajen ubangijinka wallahu a'lamu eh da'awtum bihi iyyahu fi kulli mashhadin wa wadda'tumuhu wa huwa fihi nasiru yace da'awtum bihi iyyahu fi kulli mashhadin wa wadda'tumuhu wa huwa fihi nasiru a shehu yace mana da'awtum kun yi addu'a bihi da shehu Ibrahim iyyahu fi kulli mashhadin kun tare da shehu Ibrahim kun kasance tare da shehu Ibrahim fi kulli mashhadin a cikin dukkanin wani mashhadi shine mashhadi inda za ku je ku gani kun je can ziyara kun je can kun yi ibada shine fi kulli mashhadin wa wadda'tumuhu wawadda'tumuhu kun yi bankwana da makka shine wawadda'tumuhu kun yi bankwana da makka tare da shehu Ibrahim bayan kun je kun gama aikin haji kun je kun yi bankwana wahawa fihi nasiru wahawa nasiru shehu Ibrahim mai taimako ne fihi a cikin wannan aikin hajin naku eh wahawa fihi nasiru shehu Ibrahim mai taimako da cikin wannan aikin hajin naku kuma taimakon zai zama hissan zai zama ma'ana menene hissan menene ma'ana zai zama taimako ne na zahiri shehu Ibrahim tun shekaru dewa tun yana yaro yake zuwa aikin haji saboda haka duk wani abu na aikin haji ya sani ya san dokokin aikin haji hasali ma in an gama aikin hajin ma sai an zauna da shi an yi meeting saboda haka duk wani loko da sako na Makka da Madina duka ya sani duk wasu abubuwan aikin haji abuwa ne masu sauki a wurin sa kaga ku da kuka tafi da shi kaga kun huta da wahala kai tafiya da wanda ya san hanya ya san komai yadda ake kaga ba ruwanka kawai kai ka huta ai ko Hausa ma suna faɗa ko mu waka suna faɗa suna cewa yi tafiya da gwaninta akwai dadi tafiya da gwaninta akwai dadi wuri komun sarkakiyarsa komun rikicinsa in ka je da wanda ya san gurin shikenan lafiyar kalau zaka shiga ka wuce wasu abubuwan ma an kana ba za a gane ma kai ba ko bane an samu manyan malaman da basu je aikin haji ba sun yi fatowi akan bangaren aikin haji an samu matsala daga ciki kuma hadda Ibn Hazamin al-Andalusi in ana maganar kaifin kwakwalwa da hadda da basira aka ce Ibn Hazm al-Andalusi in ka ta din ka karanta tarihinsa zaka sha mamaki so tsawar basirar sa akwai baitoci ne Imam Shafi'i wanda wasu malaman ma suna gana sun ina sane ilmi ma yi haisu ma ya wamti yatba'uni qalbi wa'un lahu la basta sunduki in kunti fil bayt kana al-ilm fihi ma'i in kunti fi suqi kana al-ilm fi suqi wanda yake cewa ni ilmi na yana tare da ni duk inda inke in a gida nake ilmi yana gida in a kasuwa nake ilimi yana kasuwa wasu daga cikin malamai sai da suka jingina wannan baitin zuwa ga Ibn Hazm al-Andalusi duk da abin da ya fi shahara baiti ne na Imam Shafi'i to Ibn Hazm al-Andalusi duk ilimin sa da ya bada fatwa akan aikin haji take bai tawo zuwa aikin haji wahida aka samu kuskure to kaga wannan in ka dauki baitin nan a fasara sa zahiri cewa Sheikh Ibrahim mai taimako ne aikin haji shi shekaru da yawa yana zuwa aikin haji saboda haka ba kai tafiya da shi kaga shi mai taimako ne a wannan tafiyar wannan kenan in kuma ka dauka ma shi ɗayan fuskar cewa shi Sheikh Ibrahim mai taimako ne zai taimaki zuciyarka wajen kafa ka da tabbatar da kai a cikin bin Allah to shi ma duka mai taimakon ne kuma an samu haka manya-manyan shehunai suna tare da Sheikh Ibrahim Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala ya je wajen sa yin littafi suka tafi tare da shi Sheikh Ibrahim ya ta daga littafai a biko wancan a miko wancan sai da aka gama sai yin littafai gaba daya me wannan aka ce nawa kudin ka ya fada aka dauki kudi aka bashi sai da ya ajiye masu ciniki suka shagaltar da mai littafin kafin ya miko littafin an ce kai miko mana littafi mana sai ce ai ba bashi kudin ba muridai suna ganin lokacin da aka dauki kudi aka bashi a'a mun baka bar Sheikh Ibrahim ya ce a'a ku bashi a kirga wani kudin aka sake bashi aka sake kirga wani kudin aka bashi suka ce shehu ya haka gashi mun bashi shehu ya ce musu ba ku ji Allah ya faɗa a Qur'ani ba faman farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji an ce ba a jahiya aikin haji manya-manyan shehu ne wanda yawanci duk sun haddace mu alqur'anin sun karanta tafsirai ba sun adadi ba amma suka ce wallahi sai suka ji kamar yanzu aka saukar da ayoyi saboda su sun ga za su yi asarar kuɗi karara Sheikh Ibrahim da ya ja musu wannan ayar ya ce ku bashi an bashi kuɗin ya je ajiye wannan kuɗin sai ya ga wannan kuɗin exactly irinsu sai ce da Allah malam ku ya kuɗi ashe kun bani wannan kuɗin sai nake tambaye mai littafin yake tambaya to yaya kun ban kuma da in ce ba ku bani ba kuka sake bamu kuka sake bani suka ce baka ji Allah ya faɗa ba man farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj daga su shehun nan da har ne sai da littafin duk suka dawo karba su taba sanin ayoyin ba sai yau to kaga wannan aka ce fa hawa fihi nasiru Sheikh Ibrahim mai taimako na cikin aikin haji to kaga duk waɗannan abubuwan ma zai dauka in aka dauki taimako ma kawai na karfafa ma zuciyar cewa ga ka ka tafi aikin haji ne tare da gausun zamani yadda dan Allah wanda Allah zai maka abu ko ba dan halinka ba saboda shi to nan shi ma duka fa hawa minhu nasiru shine da'awtun bihi da'awtu kun yi addu'a bihi ta da Sheikh Ibrahim iyahu fi kulli mashhadin tare da shi dai Sheikh Ibrahim din fi kulli mashhadin a cikin dukkanin wani matsokaci gurin da ake kallo wa wadda atumuhu kun yi ban kwana tare da Sheikh Ibrahim wa hawa fihi nasiru ga Sheikh Ibrahim mai taimako ne a cikin haji aikin haji wazartum mazaratil madinati kullaha bihi wa hawa wa hawa haq wa hawa hadha kar rafiqul mazuru a wazartum mazaratil madinati kullaha bihi wa hawa hadha kar rafiqu mazuru yace wazurtum kun ziyarci mazaratil madinati wuraren ziyara na madina kullaha gaba ɗaya wuraren da ake zuwa ai ziyara bihi ta da Sheikh Rasulullahi ta'ala kun je an je an ziyarci raudar annabi an ziyarci sahabbai da sauran duk wani gurin da ake ziyarta shine wazurtum kun ziyarci mazaratil madinati wuraren ziyara na madina kullaha gaba ɗayan su bihi ta da Sheikh Ibrahim wahawa hazakar rafiqu wahawa shi Sheikh Ibrahim shine hazakar rafiqu wannan abokin tafiyar mazuru kuma shi ma abin ziyara ne shine wahawa hazakar rafiqu wahawa shi wannan hazakar rafiqu wannan abokin tafiyar taku mazuru kuma shi ma abin ziyara ne shi ba je ziyara kuma shi ma ziyarar sa ake wa antum bihi malam tahsibu min ghanibatin wa zahiruha qasrul jinani wa huru yace wa abtum bima lam tahsibu min ghanimatin wa zahiruha qasrul jinani wa huru wa abtum yace ya ku jama'a wanda kuka je kuka ziyara kuka aikin haji tare da Sheikh Ibrahim wa abtum kun dawo bima lam tahsibu da abinda ba ku yi tsammani ba min ghanimatin na samun ganima kun je kun dawo da abin da bakuyi zamani za ku samu banar ganima wa zahiruha zahirin ganimar wanda kowa ya sani kasrul jidar shine za ku samu benaye na aljanna wa huru za ku samu kuma hurul aini shine matan aljanna shine abin da kowa ya sani shine abin da kowa ya sani shi yasa ce maka wa zahiruha zahirin ganimar ta ku dauka samu kasrul jidar shine katangu na aljanna wa huru da matan aljanna wa itqum minan naril wuqufi bi gausikum wa kifatu sakalil hajji wa hawa gariru gariru ko gaziru wa itqum minan naril wuqufi bi gausikum wa kifatu sakalil hajji wa hawa gaziru wa itqum minan nari kuma kun samu enci daga wuta wanda yaje aiki ai haji in aikin hajin ya karbu aikin hajin zai yanta shi daga shiga wuta shine wa itkun kun samu enci minan nari daga wuta alwuqufu saboda tsayawa da kai a wajen aikin haji bi gausikun da gausun ku wace fatu sikalil haji sannan kuma kun samu saukin nauyin aikin haji shine wace fatu sikalul haji sikalil haji kun samu saukin nauyin aikin haji wa hawa gaziru kai wannan alkhairi yana da yawa duk da bukuna yace gariru amma dai ina tsammanin yafi kyau ya zama gaziru wa hawa gaziru kai wannan alkhairin yana da yawa saboda haka wanda yaje aikin haji ya samu nan wannan wuki fatu sikalil hajjin nan nauyin aikin haji shi ma za a iya kallansa ta fuskoki nauyin aikin haji saboda nishadin ku na cewa kun raka gausun zamani ka san shi nishadi yana kawar da wahala yawa saboda haka kasancewar ku tare da Sheikh Ibrahim soyayya da kuke masa da kasancewar ku majazubai zai zama aikin hajji sai zama duk wahala aikin hajji sai ku rika ji kamar babu wahala saboda me kuna tare da gausun zamani wannan soyayyar da jazaba za ta dauke muku wannan wahala shine ko kuma ya zama yadda Sheikh Ibrahim ya san aikin hajji saboda haka duk abin da za ku yi ba ku bukatar sai kun tambaya kai za ku tsaya dai abin da kuka ga yayi shikenan sai ku yi shikenan ko baka iya aikin hajji mutun da kana tare da gonin aikin hajji ba wanda zai gane ma baka iya ba kawai shikenan kana tare da shi shi ya san komai da abin da kaga yayi kawai shikenan kai ma kai shikenan ka samu sauki wa ru'yatuhu fawzun kabirun wa mughnamun wa sa'adul lira'in law ra'ahu kafuru wa ru'yatuhu fawzun kabirun wa mughnamun wa sa'adul lira'in law ra'ahu kafuru wa ru'yatuhu ganin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala fawzun rabo ne wa mugunamun kuma ganima ce wa sa'adun kuma ganin shehu arziki ne lira'in ga dubun da yake Sheikh Ibrahim laura ahu kafuru kai koda kafiri ne ko yake Sheikh Ibrahim sai ya samu wadannan abubuwa saboda ko kafiri ne ga Sheikh Ibrahim sai ya samu wannan ru'yatuhu fawzun kabirun sai ya samu wannan raban anan wani zai ce to ya zai a ce ko kafiri ne ga Sheikh Ibrahim zai samu ganima akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha ya'awid hadha din wanda hadisin yake nuna cewa Allah yana karfafa wannan addinin da mutum wanda yake fajiri ka kalli tarihin Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala zaka samu mutane da yawa wanda suke kafirai ne kuma sun masa hidima wasu daga cikin wanda suka masa hidimar sun ganshi a matsayinsa na gausun zamani sun musulunta to kaga wannan musulunta da suka yi kaga sun samu fawzun kabirin wa mugunamun wa sa'adin wasu kuma wanda suka ga Sheikh Ibrahim din sun yi masa hidima su ma sun samu rabo ba su musulunta ba amma sun samu raban su na duniya saboda haka mutum ko ba musulmi bane in ya hidimtawa addini to bukatar sa za ta biya bukatar sa ta biya in ma ya samu cikin wannan taimakon addinin Allah ya masa dace ya musulunta shikenan bukatar sa ta biya in ma kuma ya zama cikin wannan taimakon addini da ya hidimta addini kuma Allah bai kaddara zai musulunta ba to wannan taimakon addini sai ya sa masa ya zama wasu bukatun sa da yasa a duniya sai su biya tunda yayi hidima wa addini saboda haka ko kafiri ne ga Sheikh Ibrahim shi ma zai samu rabo zai samu ganima gwargwadon tasa wani raban sa ya musulunta kuma mun gani a kasar ta Malagana a cikin ga a Ghana Sheikh Ibrahim ya je Ghana gari guda sama da mutum 4000 da suka ganshi a matsayinsa na gausi ai kaga sun musulunta sun samu rabo a kasan nan kuma an samu wanda suka ganshi ba su ganshi a matsayin gausi ba sun ganshi ne a matsayin mala sun masa hidima kuma Sheikh Ibrahim ya lamunce musu duniyar su sun zauna lafiya a duniya saboda haka dai wannan ba wani abu ne na rikici ba mahabbatuhu sadun wa suhbatuhu huda ya'ubu ma gabal bashiru nadhiru yace mahabbatuhu sa'adun wa suhbatuhu huda ya'ubu wa ma gabal bashiru nadhiru yace mahabbatuhu san shehu radiyallahu ta'ala hu sa'adun arziki ne wa suhbatuhu kasancewa kuma tare da shehu hudan shiriya ce ya'ubu wanda yake san shehu ya'ubu zai koma wa ma gabal bashiru ya'ubu zai koma nadhiru shi wannan bawan Allah mai gargadi wa ma gabal albashiru wanda yake mai bishara wa ma gaba bai faku ba mana yana nuna cewa gargadi na Shehu Ibrahim da busharar sa wannan abu ba abu ne wanda yake fakuwa ba abu ne wanda yake kullun ga shafi yake shine mahabbatuhu sa'adun wa suhbatuhu hudan ya'ubu zai dawo albashiru wannan bawan Allah mai bishara nadhiru mai gargadi wa ma gaba baya fakuwa mana masoyin sa kullun yana tare da shi fa ahlan bi shamsil ashraqat min masharikin masharika anwaril guyubi tatuniru fa ahlan bi shamsin ashraqat min masharikin masharika anwaril guyubi tatuniru fa ahlan bi shamsin fa ahlan inna maraba bi shamsin da irin wannan babban rana asharaqat wanda ta haska min masharikin daga yammaci daga gabashi masharika anwaril ilahi tuniru tuniru wacce take haskaka masharika anwaril ilahi anwaril guyubi masharika mabayyanar anwaril guyubi haskake haskake irin na gaibu shine dai haske irin na sanin Allah shine fa ahlan bi shamsin ina maraba da wannan babban rana ita ce shubrai asharaqat min mashariki mashariki alwaril ilahi wanda ta haska min masharika daga gabashi masharika alwaril guyubi amma gabashi fa irin na haskake haskake irin na gaibu na Allah to nuri da take haskakawa mana haskakawa da take mutane kenan na addini fa auban bi khairin kai fa auban bi khairin kai yirin wasalamatin linashridiyana til ilahi yasiru fa auban bi khairin kayirin wa salamatin li nashri diyanatil ilahi tasiru fa auba shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ya dawo bi kairin ko kuma fa auba ku wadannan matashiya da kuka karkashe wa radiyallahu ta'ala hukun dawo bi kairin da wani irin alkhairi kayirin wanda yake zababbe wa salamatin da kuma samun aminci saboda mi li nashri diyanatil ilahi yasiru saboda shi wannan bawan Allah shi Ibrahim yasiru yana tafiya ne linashri dan yada diyanatil ilahi addinin Allah saboda haka wannan zai dauke wannan fa auban sai ga shehu ya dawo bi khairin kayire da wani alkhairi wanda yake zababbe wa salamatin da kuma aminci yasiru shehu radiyallahu ta'ala nahu yana tafiya ne linashri diyanatil ilahi saboda yada addinin Allah wallahu ta'ala a'lamu.